Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda kungiyar kwallon kafa ta mata ƴan ƙasa da shekaru 17 ta ƙasar cewa da Mena National ta mata ta shankashi a hannun ƙasar Morocco da takarkare ta da ci 11 da banza Star General Sani Kunce na bambirin Yabai. Wannan wasar tana cikin tsarin tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na kwallon kafa na mata ƴan ƙasa da shekaru 17 da zuwa kana ƙasar India wannan shekara 2022. Kuma karawar na cikin zagayi na uku na neman shiga wannan kwamballar ta mata ta kwallon kafa ta ƴan ƙasa da shekaru 17 ta duniya yankin nahiyar Afrika. Idan muka leka a ƙasashen Turai kuwa, ranar jiya ne kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta shakashi a gida a hannun Cadix da ci ɗaya da nema. Wannan kashin da Barsa ta sha a jiya a gida ya ƙara jefa fargaba da matsoro a magoya bayan kungiyar ta FC Barcelona, da ya tunawa magoya bayan da mawuyacin halin da kungiyar ta sabu kanta a kakar kwallon kafa ta banatun farkon ta da wannan shekara a kasar Spain. Duk da yake tun kama ragamar kungiyar da Xavi yayi ta samu farfaduwa har ma tana matsayi na biyu yanzu haka a teburin La Liga da maki 60 da kwantan wasa guda. Ita ko Cadix da ta shammaci Barcelona a gida a ranar jiya, yanzu haka tana matsayin ta 16 da maki 31 kawai a wasannin La Liga na Spain na wannan shekara ta bana. Abinda ya kara ma magoya bayan kungiyar takeici shine bayan da ta sha kashi a ranar Alhamis a Camp Nou a gida hannun Eintracht Frankfurt ta kasar Jamus a wasannin kwallon kafa na Europa League na bana, inda kungiyar ta Jamus ta bankaɗike ta daga wannan gasar bayan ta zurɗe ta da ci 3-2. A ci gaba da wasanni na tennis na kasar Spain, yanzu haka Umber ɗan ƙasar Faransa ya kai ga zagaye na biyu bayan da ya yi wa Nakashima ɗan ƙasar Amurka ci 6-3, 6-2. Sai kuma Harris ɗan ƙasar Brazil da ya yi wa Carbales Baena ɗan ƙasar Spain ci 6-4, 6-7. Shima Wan ɗan ƙasar Korea ta Kudu ya sallami Benoît ɗan ƙasar Faransa da ci 6-4, 6-4. Sai Defa Benoît ɗin yayi kaca-kaca da ragar buga kwallonsa na tennis din saboda cin da aka yi masa wanda ya fidda shi daga gasar ta kwamfalar ta Barcelona ta kwallon tennis ta wannan shekara ta 2022 da muke ciki. Wannan dai kwamfalar a san cewa Rafael Nadal ɗan ƙasar Spain ne ke rike da kambenta, kuma ba zai samu damar kare wannan kamben ba a bana saboda ciwon kafada da yake fama da shi. Haruna Mamman Bakuna, birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.